آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى مكوا مكمشين يهدم ونا رانا تا لاربا wanda yau 13 ga watan Ramadan hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda kuma ya dace da 6 ga watan 5 miladiya 2020 daidai wannan zama namu shine zama na 13 a cikin wannan littafi mai tarin albarka majalisu shahri Ramadan نا العالم العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى واندا زي منكمل مجلسي نبقي يو ذا متاش مجلسي نتقص واندا كي تيوى المجلس الثامن في بكية أقسام الناس مجلسي نتقص واندا زي بياني أكان صولا كشكشا متاني في الصيام أتكي شعن أزمي wa gasami da qada da kuma kashakashan yanayin ramuwa bayan yayi muqaddima sai ce ikhwani ya ku yan uwana qaddamna al kalama an sab'ati aqsamin mun gabatar da zance a cikin kashi 7 min aqsamin nas inda kashakashan mutane fi siyam a cikin sha'anin azumi wa hadhihi baqiyatu al aqsam to wannan shine karashin kashe-kashen falikismu tsamin yace kashi na 8 alha'id shine mutum mai jinin al'ada fayahrumu alaiha siyamu azmi ya haramta gare ta wala yasihu minha kuma ba zai taba inganta daga gare ta ba da kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fil nisa saboda fadin manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi a cikin sha'anin mata yace ma ra'aytu min naqisati aqlin wa din ban taba ganin wanda suke masu tawayayyen hankali da kuma tawayayyen addini ba azhaba lilubbir rajul hazin wanda kuma suke tafiyar da hankalin namiji jajirtacce min ihda kunna kaman dai daga cikin ku kullu sai su mata suka ce wa ma nuqsanu aqlina wa dinina ya rasulullah menene tawayar hankalin mu da kuma addinin mu ya ma'aikin Allah kana sai ce alaysa shahrul mar'ati mithla nisfi shahrul rajul yanzu ashe shedan mace ba kwatan kwatan rabin shedan namiji bace ma'ana ana ishara zuwa ga fadin Allah subhanahu wata'ala fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada in ba samu mazaje biyu ba to sai a samu namiji daya da mata biyu daga wanda aka gamsu da su wanda za su ba da sheda kaga wannan aya karanta ta nuna cewa shedar namiji daya a matsayin shedar mace biyu ne to shine abin da manzo Alaihi Salatu Wassalam ya nuni a nan kullu bala suka ce eh tabbas wannan haka ne kala sai ce fa zalika nuqsanu aqliha wannan shine wato tawayar hankalinta to wannan ana magana da agalabiya ba wai ana nufin duk wani dan namiji a duniya to kuma hankalinsa ninkin kowace ya mace bane a duniya ba haka ake nufi ba duk abinda ake maganan majority ko agadabiya to bai nuna cewa kuma ya shamule kowane bangare ba amma dai mafi yawa haka abin yake dan namiji yafi zurfin hankali yafi zurfin tunani yafi hangen nesa yafi sanin makama ta rayuwa wannan bai hana a samu ɗaiɗai kun mata wanda sun fi wayansu ɗaiɗai kun mazan hankali da sanin ya kamata da hangen nesa ba wannan kuma a fili yake mu duba kissan uwar muminaina na Ummu Salama Allah ya kara mata yadda lokacin da aka yi sulhu Hudaybiya Allah subhanahu wata'ala ya ba manzo alaihi salam umarni cewa tunda shiga makka bata yiwu ba to shikenan a warware wannan niyya da aka yi ta wannan fitowa wannan babbar ibada shikenan kowa ya soke hadayarsa da ya taho da ita kuma ya aski manzo alaihi salam ya umarni sahabbai su wannan yayi ya maimaita suka yi shiru ba wanda ya tashi alhamdulillah malamai suka ba sahabbai uzuri cewa wala Allah abin da yasa musu tashi ba tsammanin ko wani sabon umarni zai sake zuwa na cewa ba sai an yi wannan ba to manzo alaihi salam ya samu damuwa ya shiga wajen nan Ummu Salama Allah ya kara mata yarda yace mutanen ki sun halaka annabi sai ya musu umarni babu wanda ya aikata kun ga wannan lokaci sai da siya ba shi Allah kada ka damu ka je ka aske kanka kuma ka soke dabbobin ka kowa zai tashi yayi ba tare da bata lokaci ba manzo alaihi salam ya fita bai ce wa kowa komai ba ya soke dabbobinsa kuma ya nemo wanzami ya sai masa aski sabai suna ganin wannan kowa ya tashi ya aiwatar da wannan ubarni to kun ga wannan zurfin hankalin na Ummu Salama yasa ta ba da wannan shawarar da ya zama ta tsayar da sahabbai ga baki daya to saboda ka ayi samun daidaikun mata da suka fi wa'ansu daidaikun maza zurfin hankali da kuma kyakkyawan tunani yace alaysa zalika idha habat lam tusalli wa lam tasum to sannan kuma ashe ba wai ita mace ta kasance idan ta yi jinin al'ada ba ta yin sallah kuma ba ta yin azumi ba ba haka bane ba kulna bala muka ce yi kwarai da gaske kala sai manzo alaihi salatu wassalam yace zalika min nuqsani diniha to wannan ya daga cikin tawayar addinin ta ce idan ta yi jinin al'ada ba za ta yi sallah ba kuma ba za ta yi ainihin azumi ba da wannan gaba za mu ga bashin tunanin yan kana kato masu aqidan tsine wanda su suke cewa ai Qur'ani bai ce mace idan tana jinin al'ada kada ta yi sallah kada ta yi azumi ba kawai Allah ce waye wa yas'alunaka anil mahid wal huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid kawai abinda Allah ya ce an yi sanci mata a lokacin jinin al'ada saboda haka saduwa ce kada Allah ya hana amma wai babu inda Allah ya hana mace ta yi azumi tana jinin al'ada babu inda Allah ya hana kuma cewa ta yi sallah wanda wannan mummunar fahimta ce wacce ta ginu a bisa inkarin sunna ta manzo alaihi salatu wassalam wa illa sunna ta tabbatar da cewa mace mai jinin al'ada ba ta yin sallah kuma annabin ba ta yin azumi to sai yake cewa kulna bala muka ce kwarai da gaske kala sai ce fadalika min nuqsani diniha to wannan shi ya nuna tawayar addinin ta ta yadda wata za ta yi jinin al'adan nan kwana uku wata za ta yi kwana biyar wata ma wajen sati duk tsawon wannan kwanakin ba ta yin sallah shi kuma ɗan namiji bai samu wani mani'i da ya hana shi sallah a wannan lokacin ba kun ga shi ya samu kamala ta fuskan addinin sai ita kuma ta samu tawaya in lokacin azumi ne shi yana azumi a cikin ramadana ita kuma ba ta yi saboda waccan wato ainihin da wancan dalili da ya kasance wannan hadisi Bukhari da Muslim sun hadu a wajen fitar da shi bala yace wal haidu damun tabi'iyun shi jinin haila jini ne na dabi'a ya atadul mar'ata fi ayyamin maluma wanda ya saba zuwa wa mace a wayansu kwanaki wanda suke sanannu ma'ana galibi sun san lokutan su wata farkon wata wala Allah wata tsakiyar wata wata kuma ainihin a ƙarshen wata yace wa idza zahara al haidu minha idan jinin al'ada ya bayyana ga mace wa hiya sa'imatun alhali tana azumi walau qabla al-ghurubi bi lahzatin koda kafin faduwar rana ne da dan takin lokaci batala sawmu yawmiha azumin wannan wuni nata ya baci wala zimaha qada'uhu kuma rama wannan azumi ya lazimce ta illa an yakuna sawmuha tatawwu'an sai dai idan azuminta na nafila ne faqadahu tatawwu'un la wajibun to sai zama rama shi ma tadawwu'i ne ba wajibi bane ma'ana da zamu ce jinin al'ada ya zo wa mace saura minti uku rana ta fadi saura minti biyar rana ta fadi ta kai wannan azumi to wani azumi ya riga ainihin ya rushe saboda haka kenan kaman yanda malam ya fada idan azumi ne wanda yake na wajibi to wajibi ne sai ta raba shi azumin wajibi kaman azumin ramadan kaman azumi na kafara kaman azumi wanda yake na alwashi da abin da ya kama da haka sannan idan azumin nafila ne kaman na litinin da alhamis ko kuma na uku a kowane wata ko abin da ya kama da haka to anan malam yake cewa rama shi ba wajibi bane in ta ga dama sai ta iya ramawa yace wa idza tahurat min alhayd idan mace ta samu tsarkaka daga jinin al'ada fi afna'i nahari ramadan a tsatsakin wani ramadan lam yasiha sawmuha baqiyatan yawm to azumin ta ba zai inganta ba a sauran wannan wuni li wujudi ma yunafi siyam saboda samun abinda zai kore wannan azumi fi haqqiha a cikin haƙinta fi awwalin nahari a farkon wannan wuni ma'ana da za a ce mace ta samu tsarki wajen sallan azhar ta samu tsarki wajen sha biyun rana kai ka kaddara ma cewa alfijiri yana fitowa kawai sai ta samu tsarki daga jinin al'ada to wannan azumi nata ba zai inganta ba a sauran wannan wuni malam ya ce wa hal yalzamu hal imsak shin ka mai baki zai lazimce ta baqiyatul yawm a sauran wunin fihi khilafun bainal ulama to a cikin wannan akwai sabani tsakanin malamai yace sabaqa dhikruhu wanda ambatan wannan sabani ya gabata fil musafir a cikin sha'anin matafi idza qadima muftiran lokacin da ya dawo yana mai cin abinci to mun fada kuma cewa ra'ayin mafi yawan malamai shine kame baki bai lazimce ta ba za ta iya ci gaba da cin abincin ta amma kada ta dinga bayyanawa gaban yara su ga cewa mahaifiyarsu ba ta azumi ko yayarsu ba ta azumi ko abin da ya kama da haka sai ce wa idza tahurat fil layl idan ta tsarkaka a cikin dare fi ramadan a cikin watan azumi walau qabla al fajr bi lahzatin ko da kafin fitowar alfijiri ne da dan takaitaccen lokaci wajaba alaiha sawm to azumi ya wajaba gare ta li annaha min ahli siyam domin ita tana daga cikin wato wanda ya cancanta su yi azumi walaysa fiha ma yamna'uhu tattare da ita babu abin da zai hana yin azumin fa wajaba alaiha siyam saboda haka azumi ya wajaba gare ta wa yasihhu sawmuha yawma idhin kuma azuminta ya inganta a wannan lokaci wa in lam taghtasil ko da kuma ta yi wanka ba illa ba'da tulu'il fajr sai bayan fitowar alfijiri ma'ana mace ce jinin al'ada sai ya dauke mata wala alla minti biyar kafin fitowar alfijiri minti uku kafin fitowar alfijiri to shikenan zamu ce wannan mata ta tsarkaka kuma wannan azumi na wannan wuni da zai biyo ya zama lalle ne a lokacin sai ta yi shi ba wai sharadi bane sai ta yi wanka kafin alfijiri ya fito malam yace kal junubi kaman mai janaba idza sama idan yi azumi walam yagtasil bai yi wanka ba illa ba'da tulu'il fajr sai bayan fitowar alfijiri fa innahu yasihhu sawmuhu to shi azumin sa ya inganta da kauli Aisha ta radiyallahu anha saboda fadan nan Aisha Allah ya kara mata yadda tace kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance yusbihu junuban yana wayar gari yana mai janaba min jami'in min jima'in ghairi ihtilam kuma wannan janaba ta saduwa da iyalansa ne ba wai janaba ta mafarki ba sun mai sumu fi ramadan sannan sai ya azumi a cikin watan ramadan dan insha Allah ya kara mata yadda tana nuna mana cewa mai janaba idan janaba ta same shi a cikin dare to bai daga cikin sharadin ingancin azumin sa cewa sai yayi wanka kafin fitowar alfijiri musamman ma mutum ya tashi a kurarren lokaci lokacin da in yace har sai yayi wanka to kun ba zai iya samun yin sahur ba to wannan sai ya manta da maganan wanka kawai sai ya kokari yayi sahur din sa daga nan kuma ainihin ko da bayan alfijiri ya fito to sai ya wanka sannan sai ya ci gaba da azumin sa kuma mun sani cewa hatta mutumin da ya zama yayi mafarki bayan fitowar alfijiri ko dai ka ce da hanzi ko da rana to wannan ba ya tasiri a wajen azumin sa ma'ana azumin sa yana nan lafiya kalau kuma wannan gaba take cewa gairah tilamin ba wai wato ainihin janaba ta mafarki ba malamai da dama suna cewa annabawa ba sa yin mafarki domin mafarki ma daga cikin aikin shedan ne su kuma Allah ya nesanta su daga ainihin shedan ne Allah shi ne mafi sani sai malam yace wan nufasa'u kal ha'izi mata masu jinin al'ada to kamar abin da mata masu jinin biki to wannan kan masu jinin al'ada ne fi jami'i ma taqaddama a cikin dukkan abin da ya gabata wa yajibu alaihi marqada'u kuma ya wajaba siramuwa bi arzil ayyamin lati fatatuhuma gwargwadon kwanakin da ya zamo ya kubuce musu da kaulihi ta'ala saboda fadin Allah subhanahu wata'ala yace fa'idatun min ayyamin ukhra za su lissafa waɗansu kwanaki na daban sai su rama azumi ma'ana malam yana nuna mana yanda jinin al'ada yake hana azumi to haka nan shi ma jinin biki yana hana yin azumi kuma yana hana yin sallah yace wasu ila Aishatu radiyallahu anha an tambaye na Aisha Allah ya kara mata yadda ma balul ha'il me ya sanya mai jinin al'ada taqdi sawma take rama azumi wala taqdi salata amma ba ta rama sallah qalat sai ta ce kana yusibuna zalika wannan ya kasance yana faruwa ta tare da mu fa nu'maru bi qada'i sawm sai a umarce mu mu rama azumi wala nu'maru bi qada'i salah amma ba umartan mu da rama sallah wannan yana daga cikin saukin addinin musulunci kamar yadda Allah ya ce wa ma ja'al alaykum fi dini min haraj da za a ce mata sai sun rama salloli na lokacin al'ada to gaskiya akwai takurawa akwai tsarantawa domin wacce za ta yi sati tana yi kaga a ce kuma sai ta rama salloli na sati to babu shakka akwai takura kasancewa azumi abu ne wanda yake faruwa sau ɗaya a shekara to wannan shi sanya ainihin ake rama shi sabanin sallah ta yau da kullum malam sai ce al-qismu tasir kashi na tara al-mar'atu idha kanat murdi'an aw hamilan mace yayin da ta kasance mai shayarwa ko mai juna biyu wa khafat ala nafsiha aw ala al-waladi kuma sai ta ji wa kanta tsoro ko kuma ta ji ma shi yaron tsoro mina saumi dangane da yin azumi fa innaha tufṭiru to ita ta samu ta sha azumi da hadisi Anas bin Malik da Al-Ka'bi saboda ainihin hadisin Anas dan Malik Al-Ka'bi radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kale yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah tsira da amincin Allah su kar tabbata a gare shi ya ce inna Allah wada'a 'anil musafiri shatr as-salah Allah ya saryawa matafiyi rabin sallah matafiyi inda ya sallah mai raka'a hudu ce az-zahr al-asr isha to zai yi raka'a biyu kun ga anan an saryan masa rabin sallah shi ce to Allah ya saryawa matafiyi rabin sallah wal hamili wal murdi'i as-sawm aw siyam sannan Allah subhanahu wata'ala a sannan yace wa anil musafiri wal hamili wal murdi'i as-sawm sannan Allah ya saryawa matafiyi da mai juna biyu da kuma mai shayarwa azumi aw siyam ko yace yin azumin muka wannan hadisi malamai suka fitar da shi ce akhrajahul khamsa masu riwayar hadisi mutum biyar sune suka fitar da wannan hadisi yace wa hala lafaz ibn majah wannan shine lafazin ibn majah kuma hadisi ne wanda yake ingantacce sai ce wayal zamu har qaza to ramuwa ta lazimce ta bi adadil ayyam gurgudan adadin kwanaki allati afsarat wanda ya zamo ainihin tasha hina yatayassaru laha zalik za ta yi ramuwa yayin da ramuwa ta sauka gare ta waye zul an har khaufu kuma tsoro ya gushe daga barinta kal maridi kaman mara lafiya idza bari'a idan ya zamo ya warke to anan Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ya takaita a bisa ra'ayin mafi yawan malamai kaman yanda wannan hadisi ya ambata ra'ayin mafi yawan malamai shine mace mai ciki da mai juna biyu idan suka jiwa dan ciki tsoro ko dan da suke shayarwa tsoro cewa idan suka yi azumi ko dai dan ciki ne ba zai samu abinci sosai ba tunda shi dan ciki yana samun abinci ta hanyar abin da mahaifiyarsa ta ci ita mai shayarwa kuma idan ta yi azumi mamanta zai kafe ya zama babu ruwan da dan zai sha wala Allah ta gwada ta ga cewa duk wanda ta yi azumi to mamanta zai kafe babu ruwa wanda wannan jinjiri zai sha to ra'ayin mafi yawan malamai cewa za su ajiye azumi ma'ana ba za su yi azumi ba amma za su rama daga baya akwai ra'ayi wanda malamai sun rawana nashi cewa idan ta ciyar koko idan ta rama sai ta ciyar ma'ana macen da ya zamo cewa tana jiwa dan da take shayarwa tsoro saboda idan ta yi azumi zai rasa ruwan nono to ya halatta ta sha ruwa bayan azumi kuma in ta rama duk azumin da ta rama kuma a wannan wuni sai ta ciyar da mudu ɗaya a matsayin kaman tara to wannan gaskiya fatawa ce mai rauni babu wani asar wanda ya inganta ta abinda ya inganta hadisi dai shine abinda ainihin ya zama mun karanta kaman yanda matafiyi in ya sha azumi zai rama azumi ne kadai kaman yanda mara lafiya in ya sha azumi azumi kadai zai rama ba wata tara ta mudu to haka ne ita ma mutum mai shayarwa da macen da ya zama tana da juna biyu idan ta sha to kawai za ta rama azumi ne kwaya daya kuma mun faɗa mun maimaita irin wannan gaba cewa ba wai haka kawai daga soma laulayin ciki ba ciki wata ɗaya ciki wata biyu ciki wata uku a ce shikenan wato daga wannan idan ba ta yi azumi ba za ta iya ciyarwa a mamadin azumi kamar yadda ra'ayin wasu daga cikin sahabbai ya nuna Ibn Uthaymeen bai ambaci wannan ra'ayin ba amma akwai asar daga Abu Huraira Abdullahi dan Umar ko Ibn Abbas ko wasu daga cikin sahabbai cewa su suna ganin za a ruskar da mata masu juna biyu da masu shayarwa da mutanen da ya zamo ba za su iya azumi ba kamar yadda muka ambata a jiya tsoho da yake cikin hankalinsa amma ba zai iya azumi ba to hukuncinsa shine ya zama an ciyar masa ko ya ciyar a mamadin azuminsa to waɗannan sahabbai sai suka ruskar da mace mai juna biyu da kuma mai shayarwa da wancan ainihin kasan na dattijawa masu yawan shekaru cewa su ma sa iya ciyarwa a duk wuni mamadin azuminsu ma'ana macen da take shayarwa tana jin tsoron in ta yi azumi jinjiri ba zai samu ruwan mamanta ba to ta iya ajiye azumi a wannan wunin kuma sai ta ci yadda mutum ɗaya kuma ba sai ta rama ba haka nan wacce take mai juna biyu to kun ga a wannan gabar na farko dai ra'ayi ne na kaɗan daga cikin malamai sannan kuma shi ma sai idan ya zamo ciki ne da ake ji wa ɗan tsoro idan an yi azumi ba zai samu abin da zai amfani da shi ba kenan banda a ce laulayi kamar yadda na ambata wata ɗaya wata biyu wata uku ma jinjiri ba a busa masa rai ba domin jinjiri sai ya kai wata hudu sannan ainihin ake sa ran an busa masa rai to akan haka irin wannan wajibi ne zama ta rama azumi ma'ana in ta sha daga baya sai ta rama haka nan matar da ya zamo cewa ta haihu a cikin watan azumi wannan jinin haihuwar shine mani'i a wajen azuminta ba za ta fike da wannan jinin ta ce to shikenan yanzu gashi ina shayar da jinjiri saboda haka ba sai nayi azumi ba kuma zan ciyar bazan rama ba a'a wannan wajibi ne ta sha azumi tunda suna jini na haihuwa mun fada ba dadewa mai jinin haihuwa ba za ta yi azumi ba to amma ta sani cewa wannan jinin shine ya hana ta ba wai shayar da wannan yaro ba dole ne idan ta samu tsarki sai ta rama wannan azumi da ake binta kowane azumummuka da ya zama a yadda ana binta malam yace al ismul ashir kashi na goma yace manhataja lil fitri mutumin da ya bukatu zuwa ga shan ruwa zuwa ga aje azumi lidaf'i darurati ghairihi ya bukatu ya aje azumi domin tunkuɗe laluran waninsa ka in qadi ma'sumin kaman tsamar da wanda ya zama mai tsararren jini abinda yasa aka ce ma'sum saboda jinin dan adam tsararre ne alkintacce ne mai daraja ne manzo alaihi salam yana cewa zubar da jinin dan adam baya halatta sai da ɗayan uku ko dai wanda ya kashe wani a kashe shi ko kuma mutumin da ya zamo yayi ridda wato ainihin ya zamo an kashe shi ko mutumin da ya zamo yayi fasikanci yayi zina alhali kuma ya taba yin aure to wannan su ne addinin musulunci ya halatta a kashe su amma in ba haka ba to jinin dan adam tsararre ne shi yasa ke cewa ka in qadi ma'sumin kaman tsamar da mai tsararren jini min garakin daga ainihin nutsewa to walalla anan ana so ishara zuwa ga cewa kafiri harbi shi wannan ba mai tsararren jini bane ba wato ya zamo an tsamar da shi min garakin daga nutsewa kai ka iya ruwa sai kaga ga wani musulmi a cikin ruwa ruwa ya ciyo shi ya fada bai iya ruwa ba yana nema zai mutu kuma ya zamo ba makawa sai ka sha ruwa in ka shiga zaka dauko da shi zaka fito da shi to wannan wajibi ne kai haka au hariqin ko kuma wanda ya zamo ainihin yana cikin gobara wuta ta rutsa da shi hayaki ya turnike zaka iya fito da shi amma kuma ka san dole wannan haƙi da zaka shaka kai ma sai ka sha ruwa in ba haka ba ya zama an yi ba uwar baribar to nan ya halatta ka sha ruwa au hadamin ko wani rusau ya zama ainihin gini ya danne shi a wajen fitar da wannan bangori da wannan ƙasa dole ne ainihin mutum sai ya sha ruwa to wannan ya wajaba yi haka yace au nahwi zalika ko makamancin wannan sai ce fa idza kana la yumkinuhu inqadhuhu in ya zamo ba zai yiwu mutum ya tsamar da ɗaya daga cikin waɗannan ba illa bit taqawi alaihi bil akli wa shurbi fa sai dole sai ya karfafi jikinsa da cin abinci da shan abin sha jaza lahul fitru to aje azumi ya halatta ga shi wannan wanda zai kai agajin bal wajaba al fitru malai sai kai ba ma halatta ba cin abincin ma ya zamo wajibi aje azumin ya zamo wajibi hina idin a wannan lokaci da anna inqadha al ma'sum domin tsamar da mai tsararren jini shine musulmi min al halakati daga halaka wajibun wannan wajibi ne mun faɗi irin wannan munasabobi da dama hatta ko da sallah kake sai ka hango ga wani makawo zai fada rijiya ko zai fada wata halaka ko yaro karami zai fada wata halaka to in dai ya zamo ishara ko wani nuni ba zai sa a fadaka ba to wajibi ne mutum ya yanke wannan sallah ya je tsamar da wancan da zai halaka din malam yace wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun kuma duk abin da wajibi ba zai cika ba sai da shi to wannan abin wajibi ne yace wa yalzamuhu qada'u ma afṭara kuma ya lazimce shi shi wannan da ya kai agaji ya rama abinda ya sha ruwa ma'ana kare sai to aini tunda agaji na kai ne taimako na kai ba sai na rama azumi ba a'a wajibi ne sai ya rama wannan azumin ladarsa tana wajen Allah subhanahu wata'ala malam yace wa mithlu zalika kwatankwacin wannan manhataja ila alfitri mutumin da ya zamo ya bukatu zuwa ga aje azumi lit taqawi bihi aljihad domin ya samu karfi a wajen jihadi fi sabilillah fi qitalihil adu a cikin yakarsa ga magauta musulunci fa innahu yufṭiru malan yace to shi wannan zai azumi wa yaqri ma afṭara kuma ya rama wannan azumi da ya sha sawa'un kana zalika fi safari aw fi baladihi yace wannan azumi da yayi domin tunkarin magauta musulunci duk ɗaya ne a halin tafiya ne ko a cikin garin sa idza hadarahu aladu idan ya zama magauta sun kawo farmaki garin musulunci li'anna fi zalika difa'an 'anil muslimin domin a cikin wannan akwai bada kariya ga musulmi wa ila'an li kalimatillahi azza wa jal sannan akwai daukaka kalmar Allah mabuwayi madaukaki wa fi sayyi muslim ya zo a cikin sayyi muslim an abi sa'id al-khudri radiyallahu an daga abu sa'id Allah ya kara masa yadda kana yace safarna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila makka mun yi tafiya mu da manzo tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya zuwa makka wa nahnu siyamun alhali muna yin azumi fa nazalna manzilan sai muka sauka wani masauki fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace innakum qaddanawtum min aduwikum lalle ku din nan kun zamo kusa da magautanku wal fitru aqwa lakum kuma ajiye azumi shine zai fi samar da karfi tattare da ku shi mai riwaya hadisi ma'ana abu sa'id sai yake cewa fakaratu rukusatan to wannan sai zamo rangwame ne aka yi mana faminna man sama daga cikinmu akwai wanda suka yi azumi wa minna man afdar daga cikinmu akwai wanda suka ajiye azumi thumma nazalna manzilan akhar sannan muka sauka wani masaukin daban fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace innakum musabbihu aduwakum ku fa za ku yi wa magautanku sammako na kai musu farmaki wal fitru aqwa lakum kuma ajiye azumi shine zai fi wato samar da karfi ta tare da ku fa afṭiru ku ajiye azumi sai ce wa kanat azmatan wannan ya zamo tilas ne umarni ne fa afṭarna saboda haka sai muka ajiye azumi wato idan mun kula gaba farko ta hadisin Abu Sa'id wato an sauka ne a wani wuri wanda ba shi da nisa da magauta tayi gobe ya zama aidifin an yi yaki to saboda haka sai ya zama kaman tayi ne aka yi masu ba umarni bane ba shi kuma gaba ta biyu la mahala gobe za a fafata yaki to shi yasa aka yi umarni yace to kaga magana farko rangwame ne amma kuma magana ta biyu umarni ne shi yasa kowa sai ya ajiye azumi sai malai ce babu yadda hadis a cikin wannan hadisi ima'un akwai nuni da kuma wato ishara ila anna alquwwata alqital cewa samun karfi ta fuskar yin yaki sababun mustaqillun wani sababi ne mai cin gashin kansa ghairu safari ba wai ma kawai dalilin tafiya ba in mun duba wannan hadisi na Abu Sa'id magana ce wacce ta faru a halin tafiya wanda shi matafiyi ko babu wata magana ta jihadi ya halarta ya ajiye azumi ya rama daga baya to shi ne malam yace anan in mun kalla za mu ga shi yakin shi kankin kansa to wani sababi ne mai cin gashin kansa ba wai halin tafiya ma kawai ake magana ba li'anna annabiyyi sallallahu alaihi wasallam saboda manzo tsira da amincin Allah su kanta bata gare shi ja'ala illatal amri bil fitri ya sanya dalili da hujja ta umarni na aje azumi al quwwa shine samun karfi alaqi taril adu a bisa yakar magauta duna safari ba wai illa ce ko dalili ne wato ainihin na tafiya ba walizalika saboda haka ne lam ya'murhum bil fitri bai umarce su da ainihin ajiye azumi ba fil manzilil awwal a masauki wanda yake ainihin na farko to yan uwa a wannan gaba za mu ga cewa hadisi ya nuna sojojin musulunci lokacin da suka je yakin musulunci kuma ya zama za a fafata to ya halatta su aje azumi ba ma ko fita suka yi ba koda a ce musulmi suna garin su sai ya zama magauta musulunci sun kawo musu farmaki to anan ya halatta su aje azumi domin su samu karfi su tunkare su a wannan gaba nake so in yi jan hankali ga abubuwa da suka zama ruwan dare a ƙasarmu ta Najeriya. Ƙasarmu ta Najeriya muna zama wanda yake na haɗaka da wanda suke musulmi da wanda ba musulmi ba. Kuma ayyuka na forces da ake yi, aikin soja ne, aikin ɗan sanda ne, custom ne, immigration, civil defense, duk wani abin da ya shafi aiki na ɗamara na tsaro. To wannan fardu kifaya ne wajibi ne musulmi su samu kansu a ciki su wakilci ƴan uwansu musulmi a wannan gaba muna maimaitawa cewa wajibi ne shuwagabanninmu su kalli matsayin musulmi da kuma ƙimar su da ƴancinsu na ƴan ƙasa ba daidai ba ne a duk kwanaki na shekara a duk watanni na shekara a ce babu lokacin da za a yi training na ɗaukar soja ko ɗaukar ɗan sanda ko custom ko immigration ko civil defense a ce wai sai a cikin watan azumi musamman kuma lokaci na tsananin zafin rana wanda la mahala dole sai aje azumin tunda dai an yarda cewa mu ma ƴan ƙasa ne masu ƴanci to wajibi ne a baiwa musulmi ƴancin su duk wani training da zai taso duk wani training da zai taso na ɗaukan wato harkan ma'aikata na tsaro to ya wajaba a duba matsayin musulmi da ƴancin su da cancantar su yadda ayyuka da dama zaka ga an kauce ma hutu da ake wannan hutu kuma zaka samu na addinin Christianity ne zaka ga cewa ana tsallake irin wannan lokuta a waɗansu abubuwa da ya shafi gwamnati to mu ma a lokacin da muke ibadan mu ya kamata a mutunta wannan lokaci ya kamata a girmama wannan lokaci a mutunta musulmai a ga cewa an tsallake wannan lokaci ba tare da ainihin sai an ce an yi training na wannan ainihin al'amarin ba abinda kullum muke faɗa muna maimaitawa wato duk lokacin da ka mutunta mutum ka girmama shi ka mutunta addininsa ka fi ƙima kai ma a wajensa ka fi daraja a wajensa duk wanda ya ga ka mutunta shi ka mutunta addininsa ka ƙimanta shi ka ƙimanta addininsa to kai ma za ka yi ƙima a wajensa kuma addininka zai yi ƙima a wajensa amma duk lokacin da ka nuna addinin mutum ba shi da ƙima shi ma ba shi da ƙima to zai yi wahala ainihin ya zamo shi ma bai mu'amalance ka irin wannan mu'amala ba da wanda muke ba da shawara don Allah duk lokacin da wani abu zai taso na training na guje-guje recruiting da ake yi na ɗan sanda da soja musamman irin wannan lokaci a ce ana zafi yanzu Allah ya kaddara wata jaraba wata da Allah ya wadi duniya gabaki ɗaya ba tunanin cewa a yi wani taro ko wani recruiting na ɗan sanda ko soja irin wannan lokaci muna magana da abubuwa da suka wuce baya wanda mun gansu da kuma wanda za su iya kasancewa nan gaba yayin da aka samu ainihin kyakkyawan yanayi saboda haka ya kamata a mutunta musulmi a mutunta addinin su a ga cewa an daga musu kafa duk da cewa su abinda suke izina suke la'akari cewa ai fafatawa ko gwagwarmaya za ta iya tasowa a kowane lokaci za a iya sanya soja za a iya sanya ɗan sanda ya je yi aiki a kowane lokaci na'am wannan mun san haka ne to amma mu sani cewa shi wannan training da wannan recruiting musamman ga sabon wanda aka ɗauka bai saba da wannan ba yana da bambanci da tunkarin yaƙi ko ta fafatawa wadda ƙasa za ta tura ainihin jami'an tsaronta wanda wani abu ne wanda ba wai za a ce ainihin a yi wata guda tir ana ta ainihin yaƙe-yaƙe da sauransu ba kila wani abu ne na wasu 'yan lokuta to mu dai muna nuna cewa musulmi suna da ƴanci kuma su ba ƴan ƙasa ne dole ne a mutunta su a mutunta addinin su idan irin wannan abin ya zo lalle ne ainihin ya zama an daga musu kafa irin wannan lokaci ya wuce kamar yadda ake daga kafa a lokacin waɗansu bukukuwa da waɗansu munasabobi na wasu addinan wanda suke ainihin ba musulunci ba idan ya zama la mahala babu wata hanya dole sai an yi to anan ne malamai suke bada fatawa cewa ya halatta musulmi su ajiye azumi a wannan lokaci domin kada a yi musu wakatika tashi kada ya zama ba su da wakilci a wannan bangare in ya so ya zama sallama daga baya Allah shine mafi sani malam yace wa kullu man jaza lahu al-fitr duk wanda ajiye azumi ya halatta gare shi bi sababin mimma taqaddama da wani sababi daga cikin abin da ya gabata ma'ana mace mai jinin al'ada mace mai jinin nifasi matafiyin da ya dawo daga tafiya da abin da ya kama da haka yace fa innahu la yunkaru alayhi i'lanu fitrihi to wannan ba za a yi masa inkari ko kyamar bayyana cin abincinsa ba idza kana sababuhu zahiran idan sababin aje azumin nan bayyananne ne ina misali yace kal marizi kamar marar lafiya kowa dan ya ga marar lafiya akan gadon sa yana cin abinci ko akan gadon asibiti yana cin abinci ba za a yi mamaki ba an riga an san ga dalili da yasa a nufin yana cin abinci wal kabirin nabi la yastati'u sawm da kuma mutum datti da mai yawan shekaru da ba zai iya azumi ba dan an ga wani tsoho dan shekara wajen 80 85 90 100 ba zai iya ba yana cin abinci ba za a yi mamaki ba wa amma in kana sabab fitrihi khafiyan amma idan sababin ajiye azumin sa ya zama koyayye ne kal haidi kaman mai jinin al'ada musamman kamar yadda muka sha mai tawa yaro karami dan shekara 5 7 10 ma bai san wai akwai wani bambanci tsakanin mata da maza na damar ajiye azumi ba kawai yana ganin yadda namiji zai azumi kullum to haka nan mace za ta yi azumi kullum saboda haka ba kowa ne zai gane uzurinta ba sai wanda ya riga ya san wannan waman an kaza ma'suman min halakatin da kuma wanda ya tsamar da wani musulmi daga halaka mutum ne ya ga wani musulmi zai halaka ya je ya tsamar da shi an yi wannan an gama to kuma sai ya zo cikin waɗansu mutane wanda ba san an yi wannan ba kaga idan su ga yana cin abinci za su yi mamaki malai sai to fa innahu yufqiru sirran to irin wannan ya je ya ci abinci amma a boye wala yu'linu fitrahu kada ya bayyana cin abincinsa li'alla yajurra tuhmata ila nafsihi domin kada ya jawo tuhuma wa kansa a riƙa wani ashe muna ganinsa kamar mutum mai mutunci ashe mutumin kawai ne dubi baya azumi wani Allah ya gatarra bihil jahil kuma kada jahilai ya zama sun rudu da shi musamman kila mutum ne ɗalibin ilimi wani malami ne haka ta faru to sai riƙa ta ashe malamai ma ba sa azumi to in malam ma bai yi ba ashe dan gama garin mutane bai babu laifi فيظن ان الفطر جائز بدون عذر sai zama wasu sun yi zaton cewa ashe ajiye azumi ma ya halatta ko babu wani uzuri malam yace kullu man lazima al-qada'u kuma duk wanda ramuwa ta lazimce shi min al-aqsami sabiqa daga kashakashan da ya zama sun gabata fa innahu yaqdi bi ardi al-ayyam allati afṭara to zai rama wannan azumi gurgurdan kwanakin da ya sha da kaulihi ta'ala saboda fadin Allah subhanahu wata'ala yace fa'iddatun min ayyamin ukhar mutum sai lissafa wasu kwanaki na daban sai ya rama fa in afṭara jami'a ash-shahri idan mutum ya sha dukkan watan gabaki daya saboda rashin lafiya saboda hali na tafiya saboda ɗaya daga cikin abubuwan da muka ambata lazimahu jami'u ayyamihi to ya lazimce shi ya rama dukkanin kwanakin watan fa in kana shahru 30 yawman idan watan ya kasance kwana 30 ne lazimahu 30 yawman to ya lazimce shi ya rama azumi na kwana 30 ma'ana ba zai yi azumin wata ɗaya mai 29 shikenan ba wa in kana 29 yawman in kuma aje azumin da yayi shi wata ramadanin yayi kwana 29 ne lazimahu 29 yawman faqat to anan kwana 29 shi kadai ne ya lazimce shi bada yace wala aula amma dai abin da yafi cancanta al-mubadaratu bil qada'i yin gaggawa a wajen ramuwar azumi da aka biyo mutum min hini zawalil uzri tun daga lokacin da wannan uzuri ya kauce wa mutum li'annahu asbaqu ilkhair domin wannan shi yafi nuna rige-rige zuwa alkhairi wa asra'u fi ibra'i dhimmatihi kuma shi yafi gaggawa a wajen kubutar da kansa ma'ana daga nan da yake kansa yace wala yajuzu ta'khiruhu baya halatta jinkirtawarsa ila an yakuna bainahu a sai ce wayajuzu to kuma ya ma halatta ta'khiruhu jinkirtawan mutum ila an yakuna bainahu wa bain ramadan thani har ya zama tsakanin shi da ramadan na biyu bi ardi al-ayami allati alayhi gwargwadon kwanakin da suke kansa da kaulihi ta'ala saboda fadin Allah subhanahu wata'ala da yace fa'iddatun min ayyamin ukhar sai alama a wasu kwanaki daban yuridu Allah bikum al-yusra Allah yana nufin sauki tattare da ku wala yuridu bikum al-usr Allah baya nufin takurawa tattare da ku abinda malam yake nunawa anan cewa ya halatta idan ana bin mutum misali azumi 10 duk da cewa bai rama a cikin Shawwal ba Dhulqa'dah Dhulhajji Muharram Safar har sai da aka je Sha'ban na daga shi sai sabon Ramadan to ya halatta mutum ya jinkirin har ya zuwa kwana 10 misali ana bin mutum azumi 10 to idan watan Sha'ban mai zuwa ya kai kwana 19 tun ta iya yiwa ya zama 29 to ya iya kaiwa kwana 19 ga watan Sha'ban bai yi ramuwar ba zai kaddara cewa to shikenan in ma kwana 30 zai yi to zan yi ramuwar ya zama cewa a kwana ɗaya tsakani da sabon Ramadan wannan shine abin da malamin yake nunawa to amma gaskiya ni ina gani a wannan gabar ya kamata a ƙara samun tazara akalla in ana bin mutum kwana 10 to yaga cewa duk lattin da zai yi 15 ga watan Sha'ban ya fara niyyar wannan ramuwa domin ko ba komai wani kuduri zai iya fado masa na rashin lafiya ko wata tafiya ko wani abin da zai sa ya kasa yin azumin kaga idan ya zama cewa tip kwanakin ya hara wanda suka rage tsakanin shi da Ramadan sai ya zama an samu gibin kwana 2 ko kwana 3 to gaskiya an samu matsala kuma ko ba komai ya kamata ya zama akwai tazara tsakanin ramuwarsa da sabon azumin da za a zo shi ma ya samu wata yan walwala ta dan kwana 2-3 kafin shiga sabon Ramadan malai ce wa min tamamil yusr yana daga cikin cikar sauki da Allah ya mana jawazu ta'khir qada'iha wato halaccin jinkirta wato ramuwar kwanakin fa in kana alai asharatu ayyamin min ramadan in ya zama kwana 10 ake bin sa na ramadan jaza ta'khiruha to ya halatta a jinkirta ila an yakuna baina wa bain ramadan athani asharatu ayyam ya zama tsakanin sa da ramadan mai zuwa kwana 10 to dai kamar yadda muka faɗa ya kamata a dan ƙara samun wato tazara ko da ta kwana 5 shi akalla zai gama ramuwa ya dan ci abinci na kwana 3 4 5 kafin ya shiga sabon ramadan sai ce wala yajuzu ta'khirul qada ala wato jinkirta ramuwa ba ta halatta ila ramadan athani ya zuwa ramadan na biyu biduni uzurin inda ba da wani uzuri ba da kauli aisha ta radiyallahu anha saboda fadanna na aisha Allah ya kara mata yarda tace kana yakunu alayya sawm yakan kasance akwai ramuwa azumi a kaina min ramadan na watan ramadan amma asati an aqdiyahu bana samun damar rama shi illa fi sha'ban sai a cikin sha'ban wanda zai biyo wannan hadisi bukhari ne ya rawaito shi yace wali anna ta'khirahu ila ramadan athani kuma domin jinkirta azumin nan har zuwa ramadan na biyu yujibu an yi tarakama alaihi sawm zai wajabta cewa azumi ya zama ainihin ya zama nauyi ya nannunku a kansa wa rubbama ya ajizu anhu kai ta yau ma sai mutum ya zama ya gajiya aw ya mutu ko ya zama ainihin ya mutu kafin ya rama din wali anna sawma ibadatun mutakarrira kuma domin shi azumi ibada ce wacce take maimaituwa falam yujuz ta'khirul ula bai halatta a jinkirta ramuwan azumi na farko ila waqti saniya hayya zuwa sai ramadan na biyu ya shigo kas salati kaman sallah ma'ana mutum ya zaman sai ki azhar sai asar ta shigo da gangan ba wani uzuri ya zaman sai ki magriba har sai isha ta shigo malaka fa in istamarra bihi al-udhr idan udhri ya zarce da mutum hatta mata har ya zamo ya mutu
fala shi alaihi to babu komai akan sa lianna Allah subhanahu wataala saboda Allah subhanahu wataala awjaba alaihi iddata ayyamin ukhra ya wajabta masa ramuwa a wasu kwanaki na daban walam yatamakkan minha kuma shi bai samu daman wannan kwanakin ba ma'ana mutum ne ana bin sa azumi yayi ta samun rashin lafiya yayi ta samun uzuri har sai da ya zama cewa ainihin wani Ramadan din ya zo bai rama ba to kaga wannan yana da uzuri sai yake cewa walam yatamakkan minha bai samu dama ba fasaqat anhu to sai ya zama wannan abin ya sai daga gare shi kaman ma ta kabla dukuli sharri ramadan kaman mutumin da ya mutu kafin shigowar watan azumi la yalzamuhu sawmuhu kaga azumta wannan ramadan ba zai lazimce shi ba ma'ana mutumin da ake bin sa ramuwar watan ramadan yayi ta samun matsaloli da uzurori har wani ramadan ya zo to shikenan wannan ramuwa ta riga ta fadi a kansa tunda Allah ya san bai samu dama ba sai ce fa in tamakkana min al-qada in ko mutum ya samu damar da zai rama fafar rafa fihi sayyi sakati hatta mata har ya zama ya mutu sama waliyuhu anhu to sai waliyin sa yi masa wannan azumi jami'al ayyam dukan wannan kwanaki allati tamakkana min qada'iha wanda ya samu damar rama ba bai rama ba da kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzo alaihi salatu wassalam inda yace man mata wa alaihi siyamun wanda duk ya mutu akwai wani azumi akan sa sama anhu waliyuhu to sai ya zama ainihin waliyin sa ya azumi wato ya masa wannan azumi sai ce wa waliyuhu idan muka ce waliyin sa warithuhu shine wanda yake magajin sa au qaribuhu ko wani makusacin sa sai ce wa yaduzu an yasuma anhu jama'atun kuma ya halatta tarin mutane su yi masa wannan azumi bi ardil ayyamin lati alayhi gurgudan ardin kwanukan da suke kansa fi yawmin wahidin a cikin wuni daya qala al-bukhari imam al-bukhari ya fada qala al-hasan hasan al-basri yace in sama anhu salatuna rajulan idan mutun 30 suka yi mutun azumi yawman wahidan a wuni daya jaza to wannan ya halatta fa in lam yakul lahu waliyun ma'ana in mun kalli wannan gaba mutumin da ake bi sa azumi 20 kuma ya mutu bai rama ba kuma an san cewa yayi sakaci to sai ya zama ɗan uwansa mutum 20 sun hadu sun yi azumi a wuni daya shikenan an biya masa wannan fa in lam yakul lahu waliyun in ya zama bashi da wani magaji aw kana lahu waliyun la yuridu sawm ko ko yana da wani magaji madubinci amma shi bai nufin zai yi masa wannan azumi ba qutu iman min tarikatihi to sai a ciyar daga dukiyar shi wannan mutum da ya mutu an kulli yawmin miskin a ciyar da miskini a kowane wuni bi adil ayyam gurgudan wato ainihin wannan kwanaki da ake bin sa allati tamakkana min qada'iha wanda ya samu dama ya ramuwa bai yi ba li kulli miskinin muddaini malam yace a kowane miskini za a bashi mudu biyu waznuhu bil birr jayyid awan sa wato nake kyawun alkama yanda adadin yake yace nisfu kilo rabin kilo wa ashartu gramat da kuma gram 10 anan abinda nake so in ce da kurewan lokaci zamu ga ra'ayin malamai yayi daban-daban a wajen rama wa mutum ramadanan da ake bin sa misali zahiriya suna ganin duk azumin da ake bin mutum da azumin ramadan da azumin kafara da azumin alwashi in mutum ya mutu bai yi ba to dole ne samu anhu waliyuhu su kuma hanabila suna ganin cewa a sai azumin nazar shi kadai ma'ana mutum yace Allah yi min imma Allah in ka bani kaza zan yi azumin sati Allah idan ka yaye mun kaza zan yi azumin kwana kaza sai Allah ya biya wa mutum bukatar tasa kafin ya azumin sai ya mutu to anan hanabila suka ce to dole ne sai makusacin wannan mutum ya masa wannan azumi saboda wancan hadisi na Bukhari da Muslim na wata mata wacce ta zo wajen manzo alaihi salatu wassalam take ta yi aikin Allah mahaifiyata ta mutu akwai azumin alwashi a kanta zan iya yi mata manzo Allah yake cewa ba ni labari da a ce mahaifi yake ta mutu ana bin ta bashi zaki biya mata bashin tace kware sai ce to ai bashin Allah shi fa kamata a biya to anan Hanabila sai suka ce to an kebance azumi na nazar shi kadai su kuma Malikiya sai suka yi dalili suka ce duk azumin da mutum ya mutu ana bin sa ba sai an rama masa ba ma'ana koda na nazar ne to amma idan mun kalli magana Ibn Uthaymeen wato yayi wani kaidi da kuma wani tantancewa cewa mutumin da ake bi watan Ramadan kuma ya samu damar ramuwar ya kiramawa har ya mutu to wannan sai an rama masa wannan gaskiya shine yafi kusa da daidai akan a ce ba za a rama Ramadan gabaki daya ba dan ta yayyuwa mutum ya samu cikakkiyar damar idan rashin lafiya ne ya warke kila wajen wata 6 ma wata 3 sama da haka kuma ya kiramawa kuma ya mutu idan ya sha azumin ne a halin tafiya to kila tuni ya dawo ya zauna tsawon watanni kun bai rama ba idan mace ce mai jinin al'ada ko mai jinin haihuwa sai ta samu tsarki kuma ta kirama wannan Ramadan din har aka samu tsawon lokaci kuma sai ta mutu to kaga abin da yafi kusa da daidai ya zama ko da Ramadan ne aka yi ma wannan sakacin to a azumtar wa mutum wannan ɗan uwansa sai masa shine yafi tsira a wajen Allah amma idan ya zama wannan uzuri bai gushe ba in rashin lafiya ne bai warke ba har ya zama ya mutu idan kuma wato ainihin ya zama cewa matafiyi ne ya sha azumin tafiyan nan bata dakata ba har ya zama ya mutu to wanda zamu ce bai samu dama na rama wannan azumin ba bale sai ikhwani ya ku yan uwana hadi aka samu nas wannan shine kashe-kashen mutane fi akami siyam a wajen hukunta azumi shara'allahu fiha li kulli ismin Allah ya shar'anta a kowane kashi ma yunasibul hala abinda ya dace da halin da ake ciki wannan maqam da kuma wannan matsayi fa'rifu hikmata rabbikum lalle ku san wannan hikima ta ubangijinku fi hadhihi shari'a a cikin wannan shari'a washkuru ni'matahu alaykum ku gode ma ni'mar Allah akan ku fi tashilihi a wajen sauƙaƙawarsa wa taysirihi da kuma ainihin sauƙaƙawarsa was'aluhu sabata kuma ku roki Allah tabbata ala hadha din akan wannan addini ilmu mamad har ya zuwa ainihin mutuwa saboda haka mallan ya cike da addu'a tana da tsawo kuma lokaci ya riga yayi mana halin nasa zamu dakata anan abinda muka yi daidai muna fata Allah ya bamu lada abinda muka kuskure muna fata Allah ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh